Matsaloli na da yawa Allah ya yanke ya abunsi nake nema ran sha mamaki yanzu na samu sosai Allah na gode everybody barara yanzu suna makara ni kuma nai tazara mun bar su da shan wahala
cikin wannan duniyar daure din harka tara katara more Allah zai kara gumi ina ne wannan wasa farin girki in za a girkin da akwai katan aiki kuma menene kuma yaran girki shi yaran girki da akwai ban mamaki kuma 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 kuma
si mana ba mene ba su ce mana ba zagi ta uwa ta uba amma kuma mun ci gaba nayi da ko kuma nayi banjo banjo nayi kallon barko no hoto na sai da kaza kuma nayi daukar hoto
cikin wannan duniyar daure in harka tara more Allah zai kara gumi ina ne wannan wasa farin girki kirkin da akwai katan aiki kuma menene kuma yaran kirki shi yaran kirki da akwai ban mamaki